Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana. Barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yammaci daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Idan mai sauraro ya kasance da shirin ciwon yammaci a makon da ya gabata, an saurari wata hirar da na yi da Hurairu Musa, mawallafiyar littafin The Audacity of an African Girl, wanda ta kaddamar a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja a watan da ya gabata, wacce take zaune a jihar New Jersey a kasar Amurka, da zimmar karfafawa mata a kara gwiwa duk da rayuwar rashi da suke fama da shi. Kuma mun karkare shirin a sa'ilin da malama Hurairu take cewa
pasto ne ke koyar da wannan makaranta, to tunda kuma wani abin drama kenan da za su samu dar mafulatana musulma zani makaranta da ba a yadda mafulani su je makaranta, sannan zan ce musu zani pasto ne zai ringa koya min ba. So that was the major a little bit hesitation from Auntie Zainab, da mijinta suka ce na ce ni fa sam ne ta birgin ma ina iko na ce sai an kai ni makaranta ni ba yanda za a sayar
ta sami mijinta ta kai ya kamar ta tafi.
And at that time it wasn't free education ana biya.
To a yau za mu ji irin gwagwarmayar da ta yi domin samun karatun primary, duk da kasancewarta wacce ta tashi a riga wanda ba kasafai suke samun karatun boko ba.
First of all ma ba a gaya ma baba na mai ake ciki ba balle ba zai ma bari ba, shi malam kai ne yaje sai da ragon shi ya biya mun kuɗin makaranta. So that's how I started. Kuma na started I think on my last exam da za a tafi class 2.
Jarabawa canja aji.
Ya canja aji.
To ya aka yi kika rubuta wannan jarabawa?
To ni ba wani iya abin nan ba. Nafisa dai ta saka ni ta yi mun crash program ana koya min na je ina ganin kila pastor nan ya ji tausayi na ni ya pass it ina na tafi kawai dan hearing he was impressed probably. So na je class 2. Alhamdulillah kuwa daga class 2 I was taking 90% of the time first position. Sai dai in banda lafiya ina
yi
na cika yawan rashin lafiya don malaria a wani lokaci da sai amma admitted ina. So in nayi wannan ne I will come second position. Another thing was a misery, kin san wanda suke wajen ba Fulani bane suke makaranta kuma irin yaren da muke zaune da su a nawar, so akwai wannan resentment din darba Fulani yanzu ta shigo musu makaranta har tana daukar number 1. Wannan yaron ya sani a gaba tuka yake mun in na taso daga makaranta, ya kira ni all sorts of name, dirty Fulani, leke leke, dan siririya da ke kaman tsinke, ba abin da ba zai kaya min da tsorata ne in daina zuwa makaranta. A haka zan fucking in shop in ce ha sai na je makaranta. To a haka aka har na zo na gama primary school, na zo na exam za mu je secondary school, na samu into the government teachers college a Jingir. Aka ce man sam ba zan je ba
aure za ki bar gida.
Yeah, to dama amma auren dangi kin san Fulani tun kuna kankana na ake auren dangi, kuma auren dangin da aka yi min dan uwansu ne shi ma maraya ne daga a hada ni baban shi ya rasu kuma mai shi ba ta rasu ne, amma dai shi gainin mijin antina ya girmar da shi shi ma. To sai aka dauka wai tun mu marayu ne a hada mu aure, ni kuma na girma ina ganin shi kamar dan uwana ne yana, nace a tattau ni fa ba san aure wannan. So akwai mutanen da suke zaune ɗan rukuba ɗan shine baban yata ta farko Hadiza, to shi nace shi nake so. Aka ce kuma kin san Fulani, na ki auren Fulani sannan zan je dau aure wani ba ma Bahaushe ba yare a gadai na shiga aure ba wanda yake so ya mana magana, muka san outcast today a abin. But anyway rabonde Hadiza dole ne a biya diary, baba na yace ba zai biya ba dole ne sai na aure wannan Fulatanin, shine sai su wa'annan in suka biya darin aka maida musu mu aka daura mana aure. Bayan na aifi Hadiza, you know that he was so young, Lima I was so young.
Bayan kin gama primary school?
Primary school ne, eh, because the condition was that in ba zan je in aure dan uwansu in bar musu gida. I have to leave the house. Ba zan zauna musu a gidansu ba.
To a wani nan shekarun kina da karfin gwiwa ki ce ga abin da kike so?
I think yanda Hajiya Zainab ta girmar da ni with freedom that I can express myself, I think ko kuma destiny ne da Allah yayi, because gaskiya dai ba yanda za a iya ce maraya da ni, but I had always had a voice.
Kuma duk da gashi da ke Fulani ce kin tashi a cikin Fulani a riga, ba wai kin gani a wani guri bane ko kina kallon TV?
Muna muka ga TV babu, but na da wannan tunanin cewa gaskiya ne ba zan aure wannan mutum. I was feeling that ina aure wannan mutumin rayuwa na ba zai taba canja ba. Zai ce mun ma zan yi makaranta zan zauna in ringa sai da nono. Yace ni kuma ba san rayuwa na ba zan ringa sai da nono. Even though mun sai da nono muna kankanana. That's not even true. My primary school education weekend ina sai da nono. Wannan ne nake yin pocket money dina na cin snacks na yi mun kiso kuma in yi nawa abubuwan da ni nake so ba ta banni wannan. Which was really a brilliant way to koya ma mutum kasuwanci. Because I will now have learned yanda true mistakes abubuwan da ne da yanda nake dan tara kuɗi na yanda zan kashe shi yanda zan yi ajiya. So you know in general matan Fulani su suke lura da gidansu most of the time in Bakuza. So sai matan Fulani su za su je su sai da nono kuɗin da suka tara na nono su za su sai abinci mazan su once a year dai za su sai da saniya a ce an support most of the expenses din rike gida matan Fulani suke
wannan nonon da suke
sai da su kuma mazan su provide mu da shanu su kuma su nono su man shanu su sai da ari su dambu ko fara su je su sai da
ya ta kare bayan kin yi aure
aka ce ba zan zauna gida na bar gida bayan na haife Hadiza we were too young for us even fantany ina ganin yaran ta ne ma wannan aure so bai ma lasting ba to amma a lokacin kafin auren ya mutu na tafi school of health aka shin da aka hana ni zuwa in taba zuwa secondary school to da aka hana ni zuwa secondary sai ne aure dan in bar gidan an ce in bar gidan so dole in auren baban Hadiza in bar gidan so muna zaune a nan sai aka yi min hanya aka sa ni na je school of health daga wajen shi baban Hadiza ta je school of health na gama ina aiki a school of health muna makaranta anyway auren mu ma bai yi but didn't survive more than 2 years
so ya kika yi so ina mai gida ko kuma
no ina school of health na samu apartment dina a lokacin san a hostel ne aka ba so daga later da nake da Hadiza dole ne sai na renting out dan inda in je makaranta da na gama na zo jam kwano ne internship under Dr. R nan ne rabona in hadu da baban Salim abokin shi ya kawo matar shi ganin Dr. R sai yazo ya ganni a wajen I don't know how suka ce suka yi labaran su dai wata ran dai aka introduce din ina da baban Salim su kuma yan Kaduna ne suna construction din University of Jos so yanda na hadu da su kenan but it's very short dating kin san yanda dai muke arewa ba wani ana elongating a da yanzu ne za ana kaga aka daura aure within 5 months an daura mana aure
amma ya iyaye ki suka ji da wannan auren da
na baban sa are you kidding me reborn Huraira ai kome kuma jin dadi balle kuma yana da rufan asiri kin san halin da yake shikenan duk wanda da ba sa sona kuma yanzu ai Huraira ta zama mutabbi ne aure na koma Kaduna na mishi magana na ce to ka san dai an hana ni zuwa karatu kuma ba zan yi aiki as a health worker amma gaskiya ni I want to go to a university yace okay dai mun adalci ya banni na enrolling a Zamani College lo mu ne maybe first or second start so anan dai na training in 9 months the training in I was able to get A's in my GCE WAEC and jumped in I got the score goes to ABU to start accountancy I was there for 2 years the second year in say lokacin aka fara su strike din nan universities exodus din nan da aka yi na Indian lecturers din nan kin san aka yi ta kullun riots I mean yara wanda su aluta din nan kullun kenan ai ta gasp sai na ci ma baban Salim magana na ce to ni gaskiya I want to go to school in the US so that's how I left and went to the US my marriage da baban Salim ba abin da na rasa financially anything that I wanted he had offered me but the only thing that I feel which happens to a lot of women I know some men in suka ji wannan maganan ba za su ji dadi ba amma zan fada hopefully zai save in wani aure ba wai ina yi don in tozar da wani bane ba ina ganin baban Salim inda baya tagoranta mun ba yana nuna min ni yar talaka ce ya aure ni ya rufa min asiri I have no right I should be happy that I dauko ni daga kauye if he had treated me with respect in that regard cewa I was an equal person that there was nothing wrong with me being born talaka it hurts me all the time it's like he was doing me a favor which I'm telling you in many homes zaki ga masu kuɗi sun je sun aure ɗan ƙauye don kyawun su ko don usulan su a kawo su a ringa zagin su ana musu wulakanci banda ma a cikin ɗan gari ma aka aure su kila iyayen su ba masu rufan asiri bane a ringa zagin su a ringa musu gori ba abin duniya da mutum zai baka ya cire wannan zafin da kullun za a ringa ce maka ai kama gode Allah na kawo ka cikin gari kama gode Allah ka aure ni ce matar sa ta kwaro so anyway I just thought that ni inda wannan arzikin ne haka ne aure yake to na yafi. So when I left for the US, I decided that I was going to do it on my own.
Mai sauraro, a nan za mu ja labulan shirin ciwon yamace a yau, amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah ne kowa mai komai raya mu, za mu dora daga inda muka tsaya yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakuwar tamu Furai Musa, sai wanda ya rubuta mana sauti Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu nake cewa wani lafiya.